ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمي محمد باسط المعروف جامئه محمد صاحب الإحسان والكرم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيم اللهم صل وسلم على هذا النبي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيتها الأحبة لقد كرم الله بني آدم وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا قال جل وعلا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا واجتبى منهم من خصه بالنبوة والرسالة واصطفى من أولئك أفضلهم نبينا محمد بن عبد الله الصادق الأمين صلوات ربي وسلامه عليه واختار الله لهذه الأمة لهدايتها اختاره الله لهذه الأمة لهدايتها إلى دينه القويم وصراطه المستقيم وكان مولده وبعثته وحياته ومماته نعمة ورحمة للعالمين قال جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما من خير إلا دل الأمة عليه وما من شر إلا حذرها عنه ولد في مكة فكرمها وهاجر إلى المدينة فنورها وسكن قلوبنا فطهرها تبارك الله ما أحلى شمائله حاز الجمال فما أبهى محياه صلى عليه إله العرش ما طلعت شمس وما هثهث الحادي مطاياه أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukkanin yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya Allah muna gode maka bisa ni'imominka akan mu na zahiri da na batini ya Allah muna neman taimakonka ya Allah muna neman gafaranka ya Allah muna neman tsarinka daga sharrin kawunanmu da munana ayyukanmu duk wanda Allah ya shiryar babu mai batar da shi haka wanda Allah ya batar bisa adalci sa babu mai shirye da shi muna shaidawa ba abun bauta bisa ka cancanta sai kai subhanahu wa ta'ala kai kadai kake baka da abokin tarayya muna kuma shaidawa annabin da ka aiko farin jakada babba dan abdullahi bawanka ne manzonka ne zababben zababbu tataccen tatatu wanda ka zabe shi ka fifita shi ya zama shugaba na dukkanin mutanen duniya gaba daya wanda ka zabe shi ya zamto mafi alkhairin duk wanda ya tafi a ban kasa tun daga farkon duniya har ta shi duniya wannan kasa da ka shimfuda ba za ta dauki wani abun halitta wanda ya kai shi ba falala da daraja ya Allah kai salati da sallama akan wannan annabi mai girma da dukkanin ahlul bait da dukkanin sahabban shi gaba daya da wanda ya riko da sunnar shi har zuwa ran tashin kiyama. Yan uwa masu girma, yau muna 12 ne ga watan 3 watan Rabiul Awwal shekaran hijira 1447, wanda ya dace da 5 ga watan 9 hijiran miladiya 2025. Wannan hudu ba kai tsaye tana zuwa daga wannan masallaci namu mai albarka, masallacin ainihin Usman dan Affan, Allah kara masa yarda, daga wannan unguwa ta Hammadu Kafi anan garin Gombe, fadar jahar Gombe. Idan ba a manta ba, wannan hudu ba tamu ci gaba ne na huduban da ya gabata a satin da ya wuce. Wannan kuma ita ce huduba ta biyu wanda muka mata taken wane ne manzon Allah, wane ne Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kamar yadda muka fada, huduba ce za ta zama series a jere daga ta ɗaya har zuwa ta biyar, wannan ita ce ta biyu yau insha Allah. Satin da ya gabata mun tsaya ne a gaba ta 7, wanda yau za mu tashi daga kan gaba ta 8. Yan uwa masu girma, mu sani Allah subhanahu wa ta'ala ya karrama dan adam, ya fifita shi, ya bashi daraja akan sauran halittu gaba daya. Saboda me? Saboda a cikin yan adam ne kadai Allah ya turo manzanni, ya turo annabawa. Sakamakon wannan, a jinsi na halitta dan adam ya fi kowa. Ba ana nufin kai a karan kanka kafi mala'ika Jibrilu ba a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Za a samu ɗaiɗaikun mala'iku sun fi ɗaiɗaiku daga cikin mutane. Amma idan ana maganar jinsin halitta, dan adam shi fi kowa daraja, shi fi kowa falala. Haka Allah ya ga dama, haka Allah ya tsara. Allah ce walaqad karramna bani adam, tabbas haƙiƙa mun karrama dan adam. Wa hamallahu fil barri wal bahr, muka dauki shi dan adam din akan ainihin teku da kuma kan tudu. Dan adam ke tafiya a cikin jiragen ruwa, dan adam ke tafiya a mota, dan adam ke tafiya a jirgin sama, dan adam ke tafiya akan dawakai da raƙumai, shi ke tafiya a ƙasa. Shine wa hamallahu fil barri wal bahri. Allah ya yassare mana mu yi tafiya akan iska, mu yi tafiya akan ruwa, mu yi tafiya a ban ƙasa, mu yi tafiya ma a ƙarƙashin ƙasa. Duk wannan horewa ce ta ainihin dan adam, wanda Allah ya bashi bai ba wa sauran halittu irin wannan ba. Allah sai ya ce wa razaqnahum min at-tayyibat, muka kuma azurta su daga dada dan abubuwa. Duk wani abu na halal ya shiga cikin at-tayyibat, abinci ne ko abun mu'amala, duk wani arziki da ke ban ƙasa Allah ya halice shi ne dan mu. Sai Allah ya ce wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdilan, mun kuma fifita shi dan adam akan dukkanin abin da muka halitta ainihin fifitawa. Mafi yawan halittun Allah subhanahu wa ta'ala gaba ɗayan su kan dan adam ya fi kowa daraja. To a cikin waɗannan halittun kuma da Allah ya zabi dan adam ya ce ya fi kowa, a cikin su kuma sai ya ware annabawa da manzanni, ya ce sun fi sauran daraja a cikin mutane gaba ɗaya. A cikin waɗannan manzannin kuma sai ya ware guda 25, ya ce sun fi sauran gaba ɗaya daraja, wanda ita ce zance mafi ƙarfin dalili. Annabawan da Allah ya bada labarin sa a Qur'ani guda 25 sun fi duk wanda Allah bai bada labarin su ba, bai ambaci sunan su ba daraja. Saboda matsayin su ne da darajar su din, Allah ya zabi ya bada labarin su a cikin Al-Qur'ani mai girma. A cikin waɗannan 25 kuma Allah sai ware guda 5, yace sun fi kowa falala, sun fi kowa daraja, aka kira su da ulul azim min ar-rusuli, Annabi Ibrahim da ainihin Annabi Musa da Annabi Isa da Annabi Nuhu da Annabi Muhammad alaihi musallatu wassalam. Waɗannan guda 5 din sun fi kowa falala, sun fi kowa daraja. A cikin guda 5 din kuma Allah sai ya zabi guda 2, yace sun fi sauran 5 din daraja, sun fi sauran guda 3, shine Annabi Ibrahim da Annabi Muhammad alaihi ma assalatu wassalam. A cikin guda 2 kuma kai ba sai an gaya maka ba, ka san wane ne shugaba, wane ne babba, wane ne jagora, shine Annabi Muhammad dan Abdullahi dan Abdul Muttalib, Allah ta'ala ya kara salati da sallama akan shi. Ya turo wannan annabi as-sadiqul amin, amuntaccen amuntattu, wanda fi kowa gaskiya, salatin Allah da sallama su tabbata akan shi. Allah ya zabe shi ya turo shi zuwa ga wannan al'umma ba dan komai ba, sai dan ya miƙar da addinin da ya karkace, ya dora su akan tafarki madaidaici, sai ya zama aihuwan annabin alaihi salatu wassalam. da aiko shi da rayuwar shi da komawar shi zuwa ga Allah gaba ɗayan su rahama ne ga talikai. Allah sai dunkule ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ba mu aiko ka ba sai dan ka zanto rahama ga talikai gaba ɗaya. Ke sa malamin suka ce shi annabin rahama alaihi salatu wassalam da ake kira shi da nabiyur rahmati saboda Allah ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Annabin rahama ne ga kowa, rahama ne ga mutane, rahama ne ga aljanu, rahama ne ga dabbobi, rahama ne ga tsirrai, shi rahama ne ga duniya gaba daya. Shi yasa malamai suka ce wulida fi makkata fakarramaha, an haife shi a makka sai ya zanto makkan ta kara samun daraja saboda shi, ba shi ne ya samu daraja ba wanda an haife shi a makka. Kenzu ni ko kai a haife mu a makka daraja ne, sai a bada labari a makka aka haife shi. To shi annabi shi ba haka bane ba, makkan ce ta kara daraja saboda aihon annabi a cikin ta. Suka ce wa hajara ilal madinati fanawaraha, yayi hijira daga makka kuma ya koma madina sai ya haskaka madinan da hasken musulunci. Ba wai ya je madina ne ya samu haske ba, a shine ya kai hasken madina, madinan ce ta kara samun haske saboda annabi ya shigo cikin ta. Ke sa na ce latiba ya adilu turban damma azamuhu, babu wani kamshi wanda ya kai kasan da ya tattara kasusuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana nufin kabarin shi alaihi salatu wassalam. To kaga ni ko kai a yau inda a ce gwamnatin Saudi Arabia za ta baka citizenship ka naturalizing ka zama dan kasa, kuma ta ce ta baka ainihin gida ka zauna a Madina anan zaka rayu, to ya zama ka samu daraja da daukaka. Amma shi annabi Madinan bata kara masa komai ba, shine ya kara mata komai sallallahu alaihi wasallam. Wa sakana qulubana fataharaha, ya zauna kuma a cikin zukatanmu sai ya tsarkake zukatan namu. Kaunar da muke masa bata kara masa komai, mu ne muke karuwa da komai don mun kaunace shi alaihi salatu wassalam. Yanzu kai idan mutane suna kaunanka alkhairi ne a wurinka, amma shi annabi idan muka kaunace shi alkhairi ne a wurinmu sallallahu alaihi wasallam. Ba zai karu da komai ba don mun so shi, ba zai ragu da komai ba don mun kishi, a mu ne zamu karu idan muka kaunace shi mu samu lada mai tarin yawa, Allah kuma ya bamu aljanna sakamakon wannan kauna na sallallahu alaihi wasallam. Wannan annabi mai girma Allah ya daukaka shi ya bashi daraja. Daga cikin abu na takwas da malamai suka ce ya bashi daraja ya kasance ya tabbata cikin hadisi ingantacce, Imam Tabarani ya roto a cikin Mujamul Kabir da babban malamin hadisi na Ibn Hibban a cikin ingantaccen littafin shi, haka Ahmad ibn Hanbal a cikin Musnad ya roito wani bangare na wannan hadisi, Imam Al-Albani Allah mishi rahama a cikin silsila as-sahiha yake cewa wannan hadisi isnaduhu jayyidun rijaluhu thiqatun ma'rufun, kalman da Albani kenan yace isnaduhu jayyid sanadi ne jayyid sanadi mai kyau, rijaluhu thiqatun ma'rufun dukkan rijalu sanan na cikin hadisin duk wanda aka kira sunan shi aka ce qala haddathana wane, to adali ne kuma sananne ne a wurin malaman hadisi. Ga yanda hadisin yake daga babban sahabi Abu Dharr al-Ghifari Allah ya kara masa yarda, qala yace qultu ya rasulullah, nace ya ma'aikin Allah shi yake tambayan annabi alaihi salatu wassalam, yace kaifa alimta annaka nabiyyun, yaya ka san kai annabi ne, ta yaya ka gane a farkon lamari, ta yaya ka samu yaqini, yace awwalu ma alimta, farkon lokacin da ka sani har ka samu yaqini ba ni labari. Kala sai annabi ce ya abazar, ya kai Abu Dharr al-Ghifari atani malakani, yace waɗansu mala'iku guda biyu suka zo min, yace ina cikin wani ainihin kokori a ainihin makka, yace ina zaune a wannan wurin mala'ikun da suka zo su biyu, yace daya sai ya tsaya a ƙasa, yace daya kuma yana sama, shi baya ƙasa shi ainihin baya sama, yana kan kamar yanda jirgi yake yana kan iska, yace su biyu daya na gaba na dayan kuma yana sama duk ina kallon su. Da suka zo kuma annabi a farke yake ba mafarki yake ba bisa ka zance mafi karfin dalili, bayan ya riga ya ga mala'ika Jibril an sauko da ikira ya gane cewa in ya ga mala'ikun ba sa bashi tsoro tunda farkon lamari ya tsorita kafin a kwantar masa da hankali sallallahu alaihi wasallam. Yace da suka zo sai daya yace da daya a huwa huwa, shin wannan shine, dayan ke tambayan daya shine wannan, sai yace huwa huwa, eh shi din ne dai shine, yace annabi yana jin su kuma yana kallon su. sai dayan yace da shi zinhu bi rajulin ka auna nauyin shi da wani mutum guda daya yace sai naga an daura ni akan skeli an daura ni an gefen skeli an daura wani mutum an gefen skeli yace sanarin jayi wancan ya zo na fi wancan nauyi sai yace da shi zinhu bi ashara ka gwada shi da mutane goma kuma yace aka daura mutum goma akan skeli ni kuma ni kada na sanarin jayi su yace sai yace da shi zinhu bi mi'a gwada nauyin shi da mutane 100 kuma mu gani annabi yace aka daura mutum 100 akan skeli ni kuma ina nan ni kadai aka gwada sanarin jayi mutum 100 sallallahu alaihi wasallam annabi na gani ikon Allah yace sai yace da shi gwada nauyin shi da mutane 100 da mutane 1000 yace haka aka tara mutane 1000 akan skeli sanarin jayi su sai wannan mala'ikan sai yace da shi lawazantahu bi ummatihi inda zaka gwada nauyin wannan mutumin da al'umman shi gaba ɗaya kaf tun daga kan nana Khadija farko wanda ya imani da shi kenan ka dauka ma ana nafin ummatul ijaba ba ummatul da'awa ba dan al'umma in an ce al'umma annabi abu biyu ake nufi akwai ummatul da'awa duk wani wanda yake duniya shiga ciki da musulmi da wanda ba musulmi ba akwai ummatul ijaba waɗanda suka yi imani da shi sune ainihin musulmai to anan sai yace lawazantahu bi ummatihi da zaka gwada nauyin wannan mutumin da kake gani da al'umman shi gaba ɗaya kaf yace la rajahatum siyarin jayisu gaba ɗayan su wato abinda wannan hadisin ke nufi fa da za a tara mutanen duniya gaba ɗaya kaf musulmai da imanin sahabbai da imanin tabi'ai da atba'ut tabi har zuwa tashin duniya kaf a tara imanin mu a dora askeli a dora imanin manzo Allah siyarin jayimu sallallahu alaihi wasallam wake da wannan a cikin halitta in ba shi ba alaihi salatu wassalam wannan hadisin ingantacce sai sani mai baiti yake cewa wallahi ma fil khalqi mithla muhammadin fil fadli wal akhlaqi wal imani yace na rantsa da Allah a cikin halitta kaf babu tamkar annabi muhammad babu mai kama da shi a wajen daraja a wajen falala a wajen imani duk in aka daga darajar shi aka daura askeli aka dora na duniya gaba ɗaya tun daga kan farkon halitta farkon al'ummar shi tun daga kan sahabbai har wanda za su zuwa ƙarshen duniya zai rinjaye su idan imani ne idan falala ne id babu abinda za mu yi kusa da shi duk yawanmu sallallahu alaihi wasallam yace Allahu faddalahu ala kullil wara wa habahu nuran faiqal imkani Allah ya bashi falala ya fifita shi akan dukkan halittu gaba ɗaya yace ya masa baiwa da wani irin haske faikal imkani wanda ba zai ma yiwu ba za a kai wannan wurin ba ba zai kasanto a ce ga wani wanda ke kusa da shi ba yace fa huwa annabiyul hashimiyul mustafa min khiratil ansabi min adanani yace shine al hashimiyu ba hashiman nan zababbe kuma annabi daga mafi al khairin dangantaka daga gidan adananu Allah ta'ala ya kara salati da sallama akan wannan annabi mai girma abu na tara daga cikin waye annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya tabbata a cikin alqur'ani mai girma Allah ya bada labarin kyawu irin na annabi Yusuf alaihi salatu wassalam saboda kyawun shi ne ma Allah ce falamma ra'ainahu akbarnahu wa qattana aydihun wa qulna hasha lillahi ma hadha bashara in hadha illa malakun karim mata da su ga annabi Yusuf suka rude akbarnahu suka girmama irin kyawun nashi wasaba ga abu mai kyau irin wannan wa qattana aydihunna madadin yanka lemo ko aful suka dinga yanke hannayen su wa qulna hasha lillah suka ce subhanallahi sarkiya tabbata ga Allah ma hadha basharan wannan ba mutum bane ba in hadha illa malakun karim wannan wani malaika ne mai girma wani malaika ne mai daraja saboda rudewa basu taba ganin malaikan ba fa amma suka ce ai wannan malaika ne ba mutum bane ba saboda kyawun annabi Yusuf to sai malamai suka ce Annabi Muhammad alaihi salatu wassalam baya ma halatta a wajen malaman sunna ka kwatanta kyawun shi da na Annabi Yusuf bai ma halatta ba suka ce saboda shine ajmalul khalqi ala al-itlaq Allah bai halicci wani abu mai kyau ba cikin halitta kamar shi da mutane da mala'iku da aljannu kaf yafi kowa kyau alaihi salatu wassalam Imam Tirmidhi ya rawaito hadisi wanda hadisin fihi maqal wasu malamai sun da'afa sanadin wasu malamai sun hasana daga ainihin babban sahabi Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda annabi ce ma ba'athallahu nabiyyan Allah bai aiko wani annabi ba illa hasanal wajhi face kikkyawa mai kikkyawan halitta mai kikkyawan fuska hasanal sauti mai dadin murya ga kyawun murya in yana magana ga dadin murya idan yana karatu duk wani annabi da Allah ya turo bai taba turo annabi mummuna ba duk annabin da Allah ya turo kikkyawa ne mai kyawu ne yace wa inna nabiyakum ahsanuhum wajha amma shi annabinku gaba ɗaya kaf yafi su kyawun fuska yafi su kyawun halitta wa ahsanuhum sautan ya kuma fi su dadin murya idan sauti ne idan ka ji kira'an manzo Allah haka su ma saboda dadi sallallahu alaihi wasallam akwai sahabin da kira'a kawai je musulunta kira'an annabi kawai yace na taso tun daga makka har madina abun da ya kawo ni bayan yakin badar a tattauna da ni akan wasu da aka kama a bani fansan su akwai ƴan uwana a ciki yace da nazo naji annabi na karanta wazariyati zarwa sai na musulunta saban dadin karatu kawai shi dalilin musulunta shikenan yace lokacin da ya iso gida annabi ana sallar magriba yaji ana rera wazariyati zarwa ana gama sallah yace ashhadu an la ilaha illallah to shi yasa annabi yace babu wani annabi da ya kai ni dadin murya babu wani annabi da ya fi ni kyau ya tabbata cikin bukhari da muslim nan ma da kana san malik Allah kara masa yadda yake cewa kana ahsanun nasi annabi ya kasance mafi kyawun mutane kaf a tarihin duniya ya zo cikin bukhari da muslim daga bara dan azib Allah kara masa yadda kala yace annahu suila an tambaye shi bara bin azib Allah ainihin kara masa yadda aka ce da shi akana wajhun nabiyyi alaihi salatu wassalam mithlu sayfi shin wai fuskan annabi ya kasance mai haske kaman takobi ka san aka zare takobi daga cikin gidanta in dai mai kyau ce zaga tana kyalli tana haske aka ce wai irin hasken takobi aka hasken fuskan annabi yake kala sai bara yace la ba haka bane ba bal yace bari ma dai misrul qamari misalin wata idan ya kai dan daren 15 misrul qamari irin hasken da wata ke da shi yace na rantsa da Allah haka fuskan annabi tsaban haske inji bara bin azib shi yasa yace ko a cikin duhu idan muka hango annabi muna gani hasken shi sallallahu alaihi wasallam shi bara bin azib wannan ya faru da shi a lokuta da dama yace a cikin duhun dare ma na fita ina tafiya a cikin madina kawai sai naga haske ashe annabi ne sai yace ya bara bin azib kul wannan hadisin kar mu fita daga cikin layi a takaice dai hasken fuskan annabi kaman hasken farin wata yake shi yasa mai ainihin littafin sahib quratul absar fi sirati al mushaffa' al mukhtar yake cewa wa kana ajmalul wara wa akmala khalqan wa khuluqan li umri afdala wani yace faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin walam yidanuhu fi ilmin wala karami ya riga ya tsere wa annabawa wajen kyawun halitta wajen kyawun dabi'a kai ba sa ma zuwa kusa da shi su yi takara da shi a kowane irin matsayi a kowane irin daraja wajen ilimi ne ko wajen daraja ko kuma wajen ainihin kyawun halitta abu na 10 daga cikin wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na 10 malamai suka ce Allah ya tsarkake annabi alaihi salatu wassalam irin wani tsarkake wanda babu wani halitta da aka taba mishi irin wannan Allah da ya dinga bi ɗaya bayan ɗaya sai da ya tsarkake shi sau 11 sau 11 kuma duk yana cikin Qur'ani abu na 1 malamai suka ce zakahu fi aqlihi ya tsarkake hankalin manzon Allah alaihi salatu wassalam yace ma dalla sahibukum wa ma gawa yace wannan dan uwan naku ya ku Qurayshawa ya ku mutanen Makka dauke kiran shi da sahirun majnun ma dalla sahibukum dan uwan kun nan bai kauce ba wa ma gawa bai sauka akan layi ba bai bata ba bai rude ba sai yace wa ma sahibukum bi majnun aw nuri yace dan uwan kun nan ba huma hukaci bane ba hankalin shi kalau wahayi yake karba wanda ku ba ku san me yake samu ba daga wurin Allah subhanahu wataala malamin suka ce babu tsarki sama da wannan a tsarkake hankalinka ma dalla sahibukum wa magawa nabi suka ce zakahu fi basarihi Allah ya tsarkake ganin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace ma zaghal basaru wa ma taga a lokacin da annabi je Isra'i da Mi'raji saboda abun mamaki irin na ma zaghal basaru bai dinga kalle kalle ba wa ma taga bai kuma ketare haddi ba wato da yaje fadan Allah subhanahu wataala baya kallon gefe da gefe gaban shi yake kalla, kuma yana kallon gaban shi baya ainihin kallon can ne sai ga menene a can, ba shi da ido irin na in sa ido, shine ma'anar magana. Yana iya inda Allah ya tsere shi har ya shiga ya fita bai kalle kalle ba, shine ma za kal basaru goma taga. Malamai suka ce zakahu fi fuadihi, ya tsarkake kuma zuciyan annabi sallallahu alaihi wasallam, yace ma kadabal fuadu ma ra'a, zuciyan annabi kan bata karyata duk abinda ta gani ba, duk abinda ta gani tana karba da yaqini babu shakka. Suka ce zakahu fi sadarihi, Allah ya tsarkake ainihin kirjin manzon Allah alaihi salatu wassalam, yace alam nashrah laka sadarak, mun ainihin buɗe kirjinka, duk abinda aka sa na imani yana shiga, duk wani alkhairi yana da wurin zama, bi ma'ana mun fada da kirjinka zaka dauki duk sakon Allah, kuma zaka dauki kowani irin tension, duk wani irin pressure da duk wani irin zafin kai da damuwa da duk wata matsalan duniya, tunda kai ne shugaban duniya kirjinka zai dauka. Kina zakahu fi sadarihi, Allah ya yalwata kirjin nashi yanda duk abinda ya shiga zai samu wurin zama inda mai kyau ne alaihi salatu wassalam. Malamai suka ce zakahu fi zikrihi, ambaton annabi ma Allah ya tsarkake shi, yace wa rafa'ana laka zikraka, anan ne suke muqarana tsakanin annabi Ibrahim da manzon Allah alaihi ma as-salatu wassalam. Shi annabi Ibrahim ya dinga roƙon Allah, waj'alni lisana sidiqin fil akhirin, ya fil akhirin, ya ubangiji ka sanya ambatona, ambatona gaskiya, a dinga ambatona da alkhairi a ainihin mutanen da za su biyo bayana. Addu'a yake yi shi kuma annabi bai roƙa ba, Allah ce wa rafa'ana laka zikraka fi ilimadi, mun daukaka ambatonka, mun daukaka darajanka. Malamai suka ce saboda daukaka darajan da aka yi na annabi alaihi salatu wassalam, agarru alaihi in ji Hassan bin Sabit, lin nubuwati khatamun min Allah maymunun yaluhu wa yashhadu wa shaqqa lahu min ismihi lahu wa dhul arshi mahmudun wa hadha muhammadun. Yace idza qala fil khams al muadhdhin ashhadu, yace duk lokacin da mai kiran sallah yace ashhadu an la ilaha illa Allah, dole sai yace wa ashhadu anna muhammadan rasul, in ba haka ba kiran sallah ma bai cika ba, haka wajen tahiyya, haka wurin kalimatu shahada, haka wurin sa suna, babu sunan da fiye wa a duniya kamar sunan Muhammad. Duk wanda aka zaka samu kowani gida akwai Muhammad, shi yasa bincike ya tabbatar a ainihin Ingila waɗanda suke kula da ainihin rijistan sa sunayen yara tun shekaran 2000 ya zama suna annabi shine na biyu a Ingila gaba ɗaya, daga John sai Muhammad, amma tun daga baraton T24 sunan Muhammad shi ya zo na ɗaya. Wannan abu ne har BBC sun tabbatar da shi, kaga ɗaukaka ambaton manzo Allah kenan alaihi salatu wassalam. Malamai suka ce bayan wannan Allah ainihin tsarkake shi, yace wa da'ana anka wizrak, mun sauke, mun sassauta duk wani wizraka. Malaman tafsiri suka kai suka kawo Ibn Kasir yake cewa daga cikin wizraka duk wani zunubin da zaka aikata an gafarta tun kafin ka aikata, balle ba zaka aikata ba. Ke yasa ce liyaghfiraka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara, duk zunubin da zaka gabatar ko wanda zaka kowanne ne an in ka aikata an gafarta, in zaka yi shi a gaba ma an gafarta sallallahu alaihi wasallam. Suka ce zakahu fi ilmihi, Allah ya tsarkake ilimin annabi, yace wa innaka latulqal qur'ana min ladu hakimin alim, kana karban qur'anin ka ne ilimin ka daga wurin alhakimu alalimu, mai hikima kuma mai ilimi masani, min ladunni, asalin ilimin annabi daga wurin Allah yake alaihi salatu wassalam. Bayan Allah ya tsarkake ilimin shi kuma sai ya tsarkake malamin da ke karantar da shi, Allah ce allamahu shadidul quwa, wanda ke karantar da shi wani mai tsananin karfi ne, shedan ma bai sai zo kusa da shi ba, balle ya canja sakon da aka aika da shi. Yace zumin ratin fastawa, duk wannan suffa ce ta malaika jibrilu a wani ga yake ta innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin inda dhil arshi makin muta'in thumma amin, yace zu quwwatin ma'abocin karfi da daraja a wurin mai al'arshi wanda shine Allah, yace muta'in shine shugaban mala'iku wanda ake masa da'a samma a can, amin kuma amuntaci. Aka tsarkake ilimin, aka tsarkake mai karantar da shi alaihi salatu wassalam. Allah sai ya tsarkake kuma gaskiyan annabi, yace wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, duk abin da yake fita daga bakin shi ya fada ai kaza ko a bar kaza ko ya bada labari to wahayi ne alaihi salatu wassalam ya tsarkake kuma hakurin shi yace bil mu'minina raufur rahim dangane da mummunai yana da jin kai yana da tausayi yana da rahama baya kuntata wa mutane hatta kafirai annabi baya kashe su ko a yaki ne alaihi salatu wassalam yace a ƙarshe yace wa zakahu kullahu Allah da ya lissafa abu guda goma a ƙarshe sai ya tsarkake shi gaba ɗayan shi yace wa innaka la'ala khuluqin azim yace kana kan kyawa wan dabi'u wato duk wata dabi'a mai kyau da ka sani ko ka taba ji to an shimfuda ne shi akan su yake tafiya alaihi salatu wassalam ba wai an ce yana da kaza ba a an shimfuda su ne akan su ma yake kaman ya ma fi wannan abu yafi gaskiya gaskiya yafi hakuri hakuri yafi alkhairi alkhairi yafi kyauta kyauta duk wani abu mai kyau to shi akan wannan abu ne abun yana kasa da shi sallallahu alaihi wasallam shi yasa wani yake cewa fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddun fa yuribu anhu natiqun bi fami falalan annabi ba shi da iyaka ba shi da boda balle wani mai magana ma ce zai lissafa su yace fa innahu shamsu fadlin hum kawakibuha yusirna anwaraha linnasi fi dhulami wani yace law hawala shu'ara wasfu muhammadin waja'u bi asfarin min al-awzani ma za yaqulu al-wasifuna li ahmada ba'da kulli ma ja'a fil qur'ani ba abinda zaka rubuta kan annabi ba abinda zaka fada bayan abinda yazo cikin al-qur'ani mai girma abu na 11 wanda shine na karshe zamu tsaya akan shi malami suka ce Allah ya bashi matsayi a nan duniya sai ya bashi matsayi a shugaban annabawa kuma ranar gobe kiyama ya tabbata cikin hadisi ingantacce wanda ibnu majah ya ruwaito a cikin az-zuhud haka imam at-tirmidhi cikin kitabul manaqib da ahmad dan hanbal a cikin musnad da sanadi mai kyau daga tufail bin ubay an abihi daga baban shi kale yace kala sallallahu alaihi wasallam ana yace idza kana yawmul qiyama idan qiyama ta tashi kuntu imaman nabiyina na kasance ni ne shugaban annabawa wa khatibahum ni ne mai musu huduba duk inda za a yi jawabi to ni ne ba wanda ke magana sai ni babu annabin da zai magana wa ana khatibuhum sai ce wa sahiba shafa'atihim su kansu annabawa ma ni ne mai ceton su duk wani annabi yana son ceton annabi ranan gobe kiyama sallallahu alaihi wasallam annabi yace wala fakhara ba fa alfahari nake ba da nake ba da wannan labari hadisi na karshe hadisin imam at-tirmidhi hadisi ne hasan hadisi ne mai kyau daga abu sa'id al-khudri Allah kara masa yadda qala alaihi salatu wassalam yace manzo Allah ya ce ana sayyidu waladi adama yawmul qiyama wala fakhar yace umma min nabiyyi babu wani annabi ranan gobe kiyama yace adamu faman siwahu annabi adamu da wanda ma ba adamun ba kowani annabi gaba daya yace illa tahta liwa'i face na karkashin tutata nike rike da tuta kowa nabina bi ma'ana ni ne shugaban su sai yace wala fakhar ba alfahari nake ba alaihi salatu wassalam duk wani annabi yana Allah Allah a ce yana cikin karkashin jagorancin annabi zuwa fadan ubangiji subhanahu wataala shi yasa duk wani annabi zai labe yana jin tsoro in aka zo ana neman agajin shi akan agajin na aje ai wa Allah magana ai hisabi mutane sun wahala an tsaya har an gaji shekaru 40 Allah bai kula kowa ba kowani annabi yana tsoro yace ana laha shi zai je fadan ubangiji kai tsaye ya sujjada ya roki Allah Allah ce tashi irfa ra'sak daga kanka ya dan gatan Allah is'al tu'ta tambayi duk abin da kake so a baka washfa'atu shaffa ka nemi ceto a baka ceto ka daga kanka annabi ya ce ainihin hisabi an wahala kowa na neman mafita to babu annabin da ya isa je gaban Allah in ba shi ba alaihi salatu wassalam shi yasa wani yake cewa imamun li rasulillahi bad'an wa audatan bihi yuqtamu dhikrul jami' wa jaw shine shugaban annabawa bada'an anan duniya wa audatan haka ranan gobe kiyama da annabi ake fara ambato kyakkyawa da annabi kuma ake cika ainihin ambato kyakkyawa shine na farko shine na karshe a wajen kyau shine na farko shine na karshe a wajen daraja shine na farko shine na karshe a wurin Allah subhanahu wataala saboda lokaci za mu tsaya a nan sai ainihin sati na gaba za mu yi magana akan ainihin mu'jiza da karamomi na annabi ka ji abun mamaki dangane da rayuwar shi sannan sai ainihin son annabi daga nan hudu ba ta karshe yaya kuma ake son annabi inda ya dace da sunna sallallahu alaihi wasallam za mu tsaya a nan sai Allah ya kai mu wani sati abinda muka karanta na daidai Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya mana afwa Allahumma ahdina fi man hadait wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma a'taita wa qina wasrif 'anna sharra ma qadaita fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda 'alayka innahu la yadhillu man walayt wa la ya'izzu man 'adaita tabarakta rabbana wa ta'alaita اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم قد حوائجنا عاجله وآجله ومن أوصانا بالدعاء وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قوموا إلى صلاة قانتين يرحمكم الرحمن الرحيم